أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم جمعة 23 رمضان شكرا تدبور الذي هدد 44 هجرية، wanda ya dace da 14 da watan 4 shekara ta 2023 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ba mu gushe ba muna cikin abubuwan da suka shafi sallah cikin Kitabul Azan babi na 137 zan mu tashi. Wanda Al-Imam Al-Bukhari yake cewa babun la yakuffu sha'ran, baban da ke bayanin cewa mai sallah kada kufu ya kame sha'aran gashin shi, kada ya kame gashin shi. Zan mu ga me yake nihi da wannan a cikin sharhi. Hadisi na 815 al-Imam yake cewa haddathana Abu Nu'man haddathana Hammad huwa ibn Zaid, Hammad ibn Zaid kenan. An Amr ibn Dinar an Dawus an ibn Abbas yake cewa umira annabi sallallahu alaihi wasallam, an umarci annabi mai tsira da amincin Allah, an yi sujada ala sab'ati azumin, yayi sujada akan gabbai guda 7. Wala yakuffa saubahu, kada ya kame tohashi wala sha'arahu ko gashin kanshi. Wannan hadisin ya gabata a baya, amma nan gurin Bukhari ya kulla mishi babu dan saboda buƙatar la yakuffa saubahu wala sha'arahu. Yace kaffa shaus al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali yake cewa kaffa sha'ar al-manhi anhu yakunu tarathan bi aqsihi, kame gashi a wani lokaci. Abinda ake nihi cikin hadisin nan yana kasancewa wani lokaci darme shi kan shi gashin kan a cikin sallah. Wa taratan bi misakihi an yaqa alal ardi fi sujudihi, wani lokaci kuma ya rike gashin ya hana shi yin sujada a cikin ƙasa, in yaje sujada ya ki yin sujada gashin. Wannan ana magana kan manta wanda suke da gashi mai yawa, amma ya kasance ya darme shi, ya tattare shi, ya darme an hana, ko kuma ya ba darme shi ba, amma in yaje sujada sai ya rike shi kai zubi ƙasa. Abinda ake so a bar shi ya zubi ga ƙasa din. Wa kulluhu manhiyun anhu, dukkan shi abun hani ne a gare shi, shi kan shi gashin so ake a bar shi ya sujada. Duka guda biyu an hana. Na farko ya zo cikin sahihi Muslim daga Quraybu daga Ibnu Abbas yake cewa Abdullah ibn Hazm ya gan shi salli yana salla wa ra'suhu maqsum maqsum min wara'ihi, kan shi yana gashin kan shi yana darme daga baya. Faja alai hulluhu, sai ya fara yana sunce gashin kan nan nashi. Wa qarra lahu al-akhar, dayan ya tabbatar mishi da cewa yayi daidai. Falamman sarafa, yayin da ya tahiya shi daga sallah, aqbala ila ibn Abbas, he kalli dan Abbas, ya fuskance shi yace malaka wara asim, ya gama ka da gashin kaina. Fa qala, sai yake cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma masalu haza masalu allazi yusallihu maktuf, misalin wannan misalin wanda yake sallah ne yana sallah yana daddarme, ma'ana ka bar gashin ganka kada ka darme shi a cikin sallah. Wannan dangance da ka darme gashin kai, ka darme shi, ka tukurkure shi, ka maida shi baya, ka hana shi sujada kenan. Ga hani a sahihi Muslim. Sai na gaba, al-Imam Ahmad ya huddo hadisi da Abu Dawud da Tirmizi da al-Imam Ibn Hibban cikin sahihin shi daga hadisin Abi Rafi cewa ya ga Hassan ibn Ali yana sallah, wa kada aqsa dafiratahu fi qafahu, ya darme kitsan shi a bayan kokeye shi, fa hallaha, sai ya sunce wannan kitsan. Faltafata ilayhi Hassan mughtiban, sai Hassan ya juyo yana mai hushi. Fa qala, sai yake ce mishi aqbil ala salatika wala tagadab, kaje ka ci gaba da sallar ka, kada kai hushi dan na sunce maka kitsan ka. Fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kiflu shaydan, nauyin shaydan kenan, wanda yamma gashin kanshi haka cikin sallah. Wannan hanin kyarara ya fito har da ma kwatanta abin da cewa aiki ne na shaydan. Tirmizi ya huddo shi yace hasan ne. Haka al-Imam Ahmad da Ibn Majah sun huddo ta wata fuska daga man daga Abi Rafi cewa ya ga Hassan ibn Ali yana sallah, ya darme gashin kanshi, sai ya saki gashin kan nan, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun yayi sallah yana darme da kitsan kanshi. A cikin baban Ibn Rajab yace hadisan da dama ne suna da yawa. Na daga cikin waɗanda suka hani game da ana cikin sallah a darme gashin kai, Aliyu radiyallahu anhu da Abdullah dan Abbas da Abu Huraira suka ce inna sha'ara yasjudu ma'a sahibihi, gashi ana so yayi sujada tare da mai shi. Ibn Abbas ya ƙara yake cewa lahu bi kulli sha'ara hasana, ya sani cewa kowane gashin yayi sujada yana da lada. a cikin wata ruwaya wani mutum yace ma Abdullahi dan Mas'ud ni ina tsoro gashin kaina yayi kasa yace tarimuhu khairul laka yayi kasa shi yahi maka alkhairi in ka kalli ladan da zaka samu wannan athar din duka Ibn al-Munzir ya kasa cikin al-Awsat rahimahullahu ta'ala daga Usman ibn Affan yake cewa masallal ladzi yusalli wa qada aqsa sha'ruhu masallal ladzi yusalli huwa maktuf misalin wanda yake yin sallah gashin shi a darme kamar misalin wanda yake sallah shi karan kansa a darme ne Huzaifa ya yanke kitsan gashin kan dan shi lokacin da ya ganshi yana sallah kitsan gashin kan nan a darme Muhammad Sani amma nabiyin Ibn Sirin yake cewa ya tabbata daga Umar dan Khattab ya wuce wani mutum kardar wala sha'ruhu kullama sajada ya tsawaita gashin kanshi duk lokacin da ya sujada qala haka za sai aikata haka da kan farafa sha'ruhu sai ya daga gashin kan nashi duk in za shi sujada yana da gashi mai yawa duk in za shi sujada sai rike gashin kai ya sujada yace bi zahar kafai fa darabahu sai ya buge shi wa qala sai yake cewa idza dawwala ahadukum idan ɗayan ku ya tsawaita gashin kanshi falyaturkuhu yasjudu ma'ahu ya bar shi ya rika yin sujada tare da shi ya bar shi ya rika sujada tare da shi Abdullah ibn Muharrar yayi ruwaya daga Qatada daga Anas yake cewa yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga wani mutum yana sujada gashin kanshi yana haka ya kame shi kada yi sujada kai kasa sai yace Allahumma qabbi sha'ruhu Allah ka muna na wannan gashin kan fa saqada shi gashin kan ya zubi kharajahu ibn Adi amma bai da inganci ibn Adi yahudu cikin al-Kamil fi du'afa'ir rijal Ibn Muharrar da muka gani cikin hadisin Ibn Rajab yake cewa da'ifun jiddan min qibali hifzi wa kana shaykhan salihan mutunin kirki ne amma bai da harda Al-Imam Ahmad yake cewa idza salla fala yarfa nasawbahu idan mutun zai salla kada ya daga tuhashi wala sha'ruhu ko gashin kanshi wala shay'an min zalika ko wani abu daga wannan li'annahu yasjudu dan su ma sujada suke yi gabaki dayan su wa kafu sha'ru makruhun karahatu tanzihi inda aksarul fuqaha kame gashin kan nan da ake magana a cikin sallah makaruhi ne a wajen mafi yawancin malamai wa haramahu da'ifatun min ahli zahir wasu daga cikin malaman zahiriya sun ce haramun ne ma dan hani can mun ga annabi ya kwatanta shi da aikin shaydan da wasun su al-imam ibn jarir at-tabari haka ya zaba cewa haramun ne wa qala yake cewa la ilaha illa man fa'alahu li ijma'il hujja wirasatun ala nabiha alayhi salatu wasalam Allah ya yarda ta alai amma duk da haramun mutun ya aikata babu sake sallah ba zai sake sallah ba dan haka ya tabbata daga annabi alayhi salatu wasalam ya gani amma bai sa ba mutun ya sake sallah Ibn al-Munzir ya hikaito sake sallah daga Hasan ibn al-Basri cewa shi ya ce ma a sake sallah kamar yadda hikaito a cikin al-Awsat wa rakhasa fihi Malik in kana zalika qabla salati lima'anan ghayra salah Al-Imam Malik yayi rangwame yace idan dan wata ma'ana ne yayi shi ba dan sallah ba wanda za a ambaci ma'anan nan gaban shi Ibn Rajab a cikin babanta Babi na 138 Al-Imam yake cewa babul la yakufu sawbahu fi salah Bukhari yake cewa baban da ke bayanin mutum kada ya kame tuhashi a cikin sallah nan baya mun ga kame gashi nan kuma kame tuha hadisi na 816 al-imam yake cewa haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Abu Awana an Amri an Tawus an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa umirtu an asjuda ala sab'ati azumi an umarce in yi sujada akan gabbe guda bakwai wala akufa sha'ran wala sauban kada in kame gashi ko kuma tuha nan wala sauban shine mahallu shahid nafsun hadisin da ya gabata ne sai dai ba ta hanya ɗaya Bukhari ya kawo shi ba Ibn Rajab yake cewa zahiru tabwib al-Bukhari yadullu ala anna an-nahy indahu an kaffi siyab mukhtasam bi fi'l zalika fi salati nafsiha Bukhari ya kulla babi akan wannan yace dan saboda yana ganin cewa hani da aka gami da kame tuha wannan ke bance ne akan a aikata shi a cikin sallah karan kanta falo kaffahu qabla salati thumma salla ala tilkal hal lam yakun manhiyan an abinda Bukhari yake nihi da a ce kahin ya shiga sallah ya darme tuhashi ya kame tuhashi yayi sallah a haka nan wannan bai shiga cikin hani ba wannan ita ce magana al-Imam Malik shi yasa muka nura da baban cewa babul la yakufu sawbahu fi salah kada kame tuhashi cikin sallah kenan in kana kahin ka shiga sallan ne ka kame ta ka darme ta ka shiga kai babu matsala ita ce fahimta al-Imam Malik Malik yake cewa in kana ya amalu amalan qabla salati fa shammara kummuhu aw zailahu idan mutun ya kasance yana wani aiki na wahala kahin sallah sai ya darme hannun rigashi ko kuma ya darme zilal rigashi aw jama'a sha'ruhu lizalika ko kuma ya tattara gashin shi dan saboda wannan fala ba'sa an yusallika zalika babu lahi yayi sallah a haka kama law kana hayatuhu wa libasuhu kamar yadda a ce siffa shida ma haka take kahin ya shiga cikin sallah ba sai da ya shiga sallah bane wa in fa ala zalika li salati idan kuma ya aikata hakan kin ne dan sallah duka maganan Malik ce wa an yasuna sawbahu wa sha'arahu kuma ya tsare gashin shi da kanshi an yusiba hal ard dan ka kasa ta same shi ko rai an karhanta wannan li anna fihi darban min al takabbur dan akwai nau'i na girman kai wa tarkil khushu'i da kuma barin khushu'i da barin tsoron Allah a ciki wa qala ba'du ashabina wasu daga cikin malaman hanbaliya suka ce wa qad awma ila zalika ahmad ahmad ma yayi nuni zuwa ga wannan cikin ruwaya muhammad ibn al hakam dalibin shi yace muka ce ma ahmad ar-rajulu yaqbudu sawbahu min at-turabi mutun zai shiga cikin sallah hay tattare taho shidan ka kasa ta same ta mun lura da kyau wannan yana faruwa da yawa mutun ya sa shadda shi ko ya sa wani taho shi mai kyau ko fara yaga cewa in za a sujada dan ka kasa ta taba ta sai tattare ta to wannan an yi hani akan shi girman kai ne yace ayi yaqbidu sawbahu min tambay ahmad cewa mutun zai tattare taho shi kada kasa ta taba ta wasajal yace la yusibuhu sawbahu kad taho shi kasa ta taba qala la yace kada ya haka sa za shughuluhu ani sala wannan zai shagaltar da shi game da wani aiki wanda ba sallah ba qultu sai nake cewa inji ibnu rajab laysa fi hadhihi ruwaya dalilun ala ikhtisas al karaha bi hadhihi surah a cikin wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata babu dalili akan a kebance magana cewa sai cikin sallah aka yi ne in kahin a shiga sallah aka yi babu laihi ibnu rajab yace babu wannan magana inna ma fiha ta'lilul karaha fi salati bi shughul anha an shar'anta a magana ahmad yake magana an karhanta yi ne dan saboda shagaltuwa ne game da sallah da watanta yace kuma ana kar illantawa a ce illar shine dawamar haka cikin sallah da wata illa daban shine sujada akan gashi da tuha kamar yadda ya bayyana a wata ruwaya daban yace malamai da yawa sun tahi akan karhanci cikin hali guda biyu daga cikin su akwai al-Imam al-Auza'i da Lais da Abu Hanifa da Shafi'i ya gabata daga jama'a da dama cikin sahabbai abinda ke nuni ga wannan cikin su akwai Abdullahi dan Umar da Usman da Ibn Mas'ud da Huzaifa da Abdullahi dan Abbas da Abu Rafi' da wasu Abdurrahman ibn Abi Layla ya kasance yana sunce gashin kanshi ya watsa shi idan yana so ya je sallah yana da gashi mai yawa lokacin da zai je sallah ne ma zai sarce shi ya sake shi ya zubi dan ya rika yin sujada da shi abau yake cewa la yakufu sha'ar anil ardi kada kami gashin shi game da kasa ibnu rajab yace wa zahir tabubil bukhari yadullu ala anna kaffa sha'ri fi salati makruhun sawa'un fa'alahu fi salati aw qablaha thumma salla kadhalik amma zahirin abinda bukhari ya kulla babi yana nuni akan cewa kami gashin kai a cikin sallah ne ko kahin a shiga sallah ne aka yi shi aka yi sallah haka dukkan shi makruhi ne da sabanin kami tuha wannan gashin kai ake magana da sabanin kame tuha kada mai barcin nan na banka da sabanin kame tuha fa innahu inma yukrahu fi'luhu fi salati khasatan lima fi zalika min al-abasi shi wannan kame tuha a cikin sallah shi an hana shi dan saboda a cikin sallah khasatan za a yi ilsahin cewa wargi ne wasa ne wani abu ne ka shiga wanda ba ba shi ba a cikin sallah amma ibnu rajab yace wal jumhur ala taswiya bainahuma jumhurin malamai sun tafi akan cewa daidai ne tsakanin su da kame gashin kan da kame tuha kin dan duka annabi a guri daya hada su ya ambace su Ahmad ibn Hanbal ya hana kafful khuffi fi salat kami hufi a cikin sallah shi ma yace kami tuha ne dan saboda hufi ma tahiyya shi daya da shi da tuha wannan kenan wannan abubuwa duka ƴan uwa abin da ya shafi sallah amfanin wanda ke karatu da wanda bai yi shine aikatawa mal ilmu illa al amal bi kan mu dauka cewa duk abubuwan da ake fada kawai su zo su wuce ne muna karanta mafi girman littafin wanda bayan qur'ani sai shi mu sani cewa kokuwar ilimi shine wannan littafi mai albarka kada mu dauka cewa abubuwa ne wannan wanda muna iya kiyaye su mun gani kuma cikin wannan littafin cewa duk wanda ya aiki da abin da ya sani to Allah zai gadar mishi abin da bai sani ba kan mu dauka cewa kawai kai wannan abu me yayi ma dan ka kiyaye shi dan baka kiyaye ba a'a matakar ka riga ka ji kai kokari kai aiki da abin abu ne wanda kana iyawa zan mu kai wasu abubuwa wanda sun shahi alƙali sun shahi rajamu sun shahi wannan kashe mazinaci wannan bakka da yadda ba yadda zaka iya shine wanda kawai ji ne zaka yi ka karanta ka fahimci abin amma wannan wanda kana iyawa Allah zai maka hisabi akan shi kuma maka hukuma ya haramta maka ilimi matakar baka aikata shi tunda wanda kake da ikon ka iya ma dan karami ka kika aikata shi to Allah madaukin sarki sai haramta maka sauran abin da wannan ma wanda baka sani ba wanda ba haka ake fata ba man allama bima alima aw rasahullahu ta'ala ilma ma la ya'lam duk wanda ya aiki da dan abin da ya ji ko mun kankancin shi to Allah sai ya bashi lullumkin sanin abin da bai sani ba. Hadisi na 139 babu tasbihi wa du'a fi sujudi, baban da ke bayanin addu'a da tasbihi da addu'a cikin sujada. Al-Imam yake cewa hadisi na 817 haddathana Musaddad haddathana Yahya an Sufyan yake cewa haddathani Mansur an Muslim an Masruq an Aisha qala take cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusur an yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita fada cikin ruku'un shi da sujada shi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli, ya ta'awwala al-Qur'ani yana fassara Qur'ani. Fassara Qur'ani shine aiki da abin da Qur'ani ya umarce shi da Allah yake ce mishi fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Ya gabata wannan hadisin a cikin babu du'a fi ruku'i daga hadisin Shu'ba daga Mansur kwatankwacin irin wannan hadisin. A cikin wannan ruwaya kawai an ambaci cewa yawaitawa, Annabi yana yawaitawa kuma an fassara cewa yana fassara Qur'ani ne, shine ayar da muka faɗa. Fassara Qur'ani abinda ake nihi da shi nan gurin aikata abinda Qur'ani yake nihi, kamar yadda Allah yake cewa wa mai atimu tawil, ranar da fassara shi zata zo musu abin su ganshi a aikace. Wa taratan yuradu bihi imtisarul fi'l, wani lokaci tawilin ana nihin cewa aikata abinda aka umarci mutum. Marita ka bashi aminin rukhasi bi tawilin sa'in agaru inna ma fa'alahu mutaawilan, ba tawili bana cikin babin fiqhu. Ya gabata a cikin hukuncin sujada da addu'a cikin su addu'a fi ruku'u sharhin hadisin wannan gamsashi. Babi na 140 babul mukasu bayan sajadataini, baban da ke bayanin zama tsakanin sujada guda biyu, ka kai sujada ta farko daga taso sujada ta biyu. Littafin Bukhari al-Jami' ne, duk abin da aka shiga ba a huta sai ka san komai akan shi, sai dai in baka da fahimta, kuma fahimta ma da wuya zaka kasa ta, tunda wannan abubuwa ne kirara matukar dai mutum yana da hankali ba ya ce bai gane ba. Ba hadisi na 100 shi yasa muke kananan abubuwa wanda basu kai ba, yana kulla musu babe kuma ya kawo mana hadisai akan su. Hadisi guda uku ya kawo anan, na farko inna nabi yake cewa haddathana Abu Nu'man haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abi Kilaba anna Malik ibn al-Huwairis qala li ashabihi, yake ce ma sahabban shi ala unabbiukum salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, bazan baku labarin ba sallar annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sai yake cewa zalika fi ghairihi ni sala, wannan ya gaya musu ne a lokacin da ba lokacin sallah ba, kawai dan ya koya musu ne, wannan yake nuna ya halitta malami ko da daidaiwar haka ne ba lokacin sallah ba, ya tashi ya gwada wata sallah dan saboda karantarwa ba dan saboda sallah ba. Faqama sai ya tashi, summa raka'a fakabbara, yayi raka'a yayi kabbara, summa rafa'a ra'sahu, sannan ya dago kanshi, faqama hunayatan, ya tsaya dan lokaci kadan, summa sajada, sannan ya sujada, summa rafa'a ra'sahu hunayatan, sannan ya dago kanshi dan kadan, fa salla salata amr, nan shine mahallu shahid, summa rafa'a ra'sahu kenan mina sujudi ne. Fa salla salata amr ibn salima, yayi salla ta amr ibn salima shaykhina haza wannan malamin namu. Qala ayub, Ayyub yake cewa kana yaf'alu shay'an lam arahum yaf'alunahu, yana aikata wani abu wanda naga basu aikata shi. Kana yaqulu fi salisa aw arabi'a, ya kasance yana zama a cikin ta uku raka'a, ta uku ko kuma ta hudu, jilsatul istiraha kenan yake ne. Fa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai na zo ma annabi mai tsira da amincin Allah, fa aqamna indahu, sai muka tsaya a gurin shi. Fa qala, sai yake cewa law raja'tum ila ahalikum, idan a ce kun koma zuwa ga iyalanku, yace musu sallu salati kaza fihi ni kaza, kuyi salla ta kaza cikin lokaci kaza, wa sallu salati kaza fihi ni kaza, ku sallaci salla ta kaza a lokaci kaza. Sai yace fa iza hadarati salatu, idan salla ta halarto, fal yu'azzin lakum ahadukum, dayan ku yi muku kiran salla, wa yum'ukum akbarukum, mafi girman ku yayi muku limanci. Wannan ya gabata tartibin dacewar limanci nan, ba girma ba ake ni girma na jiki kadai shi za a nura, sai bayan an biyo wancan marahilkin na karatu ya zo daidai, fiqhu ya zo daidai, hadisi ya zo daidai, da ake kaiwa zuwa ga magana ta cewa akbarukum. Kenan wannan yake nuna mana cewa hatsarin mutum ya dauki hadisi daya ya ce ya amfani da shi a karkashin fahimtar shi. In wannan kawai ka dauka cewa wale ummukum akbarukum, da in sallah ta zo sai a sa wanda yake girma ko da jahili ne, to shi ko ana nihin bayan an biyo wancan marahilkin. Kar sabaka hazal hadis, yace wannan hadisi ya gabata cikin gurare da dama, a wani guri a takaice, a wani guri a cike. A hadisi na 677 mun wuce shi, na 802 mun wuce shi, na 824 haka nan shine. Wal muradu minhu fi hazal babu, abinda Bukhari yake so nan cikin wannan baban, annan nabi sallallahu alaihi wasallam, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana iza sajada, ya kasance idan yayi sujada, rafa'a ra'sahu, nayyata yana dago kanshi wani dan lokaci kadan, wal muradu annahu yajlisu bayna sajadataini, abinda ake nihi yana zama tsakanin sujada biyu, wanda ya tan dan lokaci kadan summa yasjudu sajadata thaniya sannan ya sujada ta biyu. Kenan zama tsakanin sujada ta biyu shi ma zama ne wanda ana dan jimawa, amma jimawa ba sosai ba, jimawa ba sosai ba. Shine abinda Bukhari yake so ya kawo mana cewa yajlisu hunayatan, yana zama dan lokaci kadan. Hadisi na 820, al-Imam yake cewa hadathana Muhammad ibn Abdurrahim, hadathana Abu Ahmad Muhammad ibn Abdullah Zubari, hadathana Mis'ar anil Hakam an Abdurrahman ibn Abi Layla anil Bara, kale yake cewa kana sujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujudu annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance ruku'uhu da ruku'un shi, wa qu'uduhu baina sajdatayn, da zaman shi tsakanin sujada biyu qariban min as-sawa, kusa da daidai da daidai suke. Wannan shi ma ya gabata mun ganshi cewa kusa da daidai da daidai. Hadisi na gaba na 821, al-Imam yake cewa haddathana Sulaiman ibn Harb, wannan kuma shine amfanin karatun hadisi, wani ya ga sahih al-Bukhari ko sahih Muslim ko sunan Abi Dawud sai ya ga wannan littafin jingim, yaushe nake kare shi, yaushe za a kare. To amma in kana tahiya yau da gobe hadisan zaka ga wasu maimaita ne ake baka bukatar sai an tsaya maka dogon sharhi. Dogon sharhin aka yi shi a wani guri daya zuwa gaba, kuma mahallu shahir kawai ake bukata. Ana
wannan gabatarwa ne kenan. Kamar da wasu limamai suke sujada ta ƙarshe su tsawaita take da kowace kenan wannan.
Ba a ina ka fahimci wannan ne
tafa. Sai mutum ya ce ku in shi tsuye shi kuma mun da sawa. Kenan ita ko ta ƙarshe tuduha aksar. Sujada ta ƙarshe wasu kafin limamai su tsawaita sosai.
Wannan a ƙarƙashin nan ba a fahimtar wannan. Wannan sai dai ma a fahimci akasin haka nan. Tunda ci aka yi dukkan su kusa da daidai da daidai. Kenan kaga in suka zama daidai da daidai kuma babu zancen cewa wata tahi wata. Wasu suna yin haka nan a ta ƙarshe a tsawaita ta amma bai tabbata ba. Ina ga zan mutar da shi. Bai kamata ba a tsawaita ta. Hadisi na 821, al-Imam yake cewa haddathana Sulaiman ibn Harb, haddathana Hammad ibn Zaid an Sabit an Anas ibn Malik qala, yake cewa ni la alu, ni bazan takaita ba, an usalli bikum, in yi muku sallah, kama ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, kamar yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da mu. Qala Sabit yake cewa kana Anas bin Malik yasna'u shay'an, naga Anas dan Malik yana aikata wani abu, lam arakum tasna'unahu, ban ganku ba kuna aikata shi. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, ya kasance in ya dago kan shi daga ruku'u qama, yana tsayuwa hatta yaqulul qa'ilu kad nasiya, har me fada sai ya ce ina ga ya mance ma cikin sallah ake, saboda yadda yake tsawaita shi. Wa baina sajdatayni, haka nan tsakanin sujada guda biyu, hatta yaqulul qa'ilu kad nasiya, har sai mai fada ya ce ya manta. Nan gurin kaga yana nuna cewa zama tsakanin sujada yaya yake, yana da tsawo, tunda har ana cewa mai yuwa ya manta. Kenan ya ci karo da wanda ya wuce cewa hunayyatan dan lokaci kadan. To wannan sai mu ce sha bambam in tsakanin sallah ne, wacce sallah ce wadda aka yi, ba a yi dogon karatuttuka ba, ba a yi dogon ruku'i ba, dole za a yi zaba julusu bayna sajdatayn, ya kasance hunayya shi ma dan kadan. Amma sallar da aka yi mai tsawo ce kamar wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta Baqara ko Ali Imran, to kaga zaman ta tsakanin sujada ta shi ma zai yi tsawo, tunda kamar yadda muka faɗa sallah ana so ta zama mutanasika, ta zamana akwai alaka mai ƙarfi tsakanin ta, bai yiwuwa ka karanta Baqara kuma ka je sujada masalan, ko kamar ta qiyamul layl da muke yanzu, ka karanta wajen nisfi ne ake karanta a raka'a guda, ko ka karanta nisfi a raka'a guda kuma ka je sujada a tsaya kawai tasbihi uku ko hudu, a yi tasbihi mai yawa kamar yadda tsayuwar ma mai yawa ce, a samu alaka tsakanin tsawon su. Yace wa qad taqaddamat hadhihi al-ahadisu thalatha fi babir raf'i min ar-ruku'i, haqiqa ya gabata wannan hadisan guda uku dukkan su cikin dagowa daga ruku'u da hadisin haka mu cikin sujada da julusu bayna sajdatayni, hukuncin dagowa daga ruku'u ya gabata. An ambata cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana tsawaitawa cikin hadisin Anas, yana tsawaita ne dan ya tsawaita tsayuwa da ruku'u da sujada, wa anna takfifahu, kuma takaitawa da yake cikin hadisin Malik ibn al-Huwairis idan bai tsawaita tsayuwa da ruku'u da sujada ba. Da wannan ake hada kan hadisan guda biyu. Hadisin Bara ibn Azib yana fassara shi lokacin da yace sujada shi da ruku'un shi tana kusar daidai da daidai, kamar yadda muka sani cewa Bukhari hadisai in ya bude babe hadisan da zai kawo hadisai ne wanda suke da alaka da juna. Kaga nan gurin ya kawo cewa qariban min safarku'u fa sajadatuhu fa kazaqin shi qariban min sawa, can gurin can baya in mun lura hadisi uku ya kawo mana qadiyar da muke bukata anan zama tsakanin sujada guda biyu. To zama tsakanin sujada guda biyu can na farko, a hadisi na farko an nuna mana cewa dan kadan ake yin shi, a hadisi wannan na ƙarshe an nuna mana cewa tsawaitawa yake har ma a ce ya manta. To sai ka mana hadisin da zai fassara mana abun, yace qaribun min sawa, da ruku'un da sujada da tsayuwa kusa da daidai da daidai suke. Kenan sai ka fahimci cewa in kana da dogon tunani kamar yadda masu shari'i suka yi nuni cewa dan dogon tunanin nasu zan mu yaba dan mu inda bisu hada ba zan mu kawo aka ba. Kenan nan sai Bukhari ya nuna maka cewa wancan da aka ce maka dan kadan, wannan da aka ce maka mai tsawo, babu cin karo da juna, saboda kiyaye qaribun min sawa, kowanne ya zama daidai da daidai. Yace wa lam yukhrij al-Bukhari fi du'a wa zikr bayna sajdatayn shay'an. In muka nura cikin littafin Bukhari gaba ɗaya bai huddo ba zikirin da ake tsakanin sujada guda biyu. Fa innahu laysa fi zalika ala shartihi shay, dan dukkan hadisan ba wanda ya cika sharadin shi. Akwai zikiri ya zo tsakanin sujada guda biyu, amma Bukhari bai huddo su ba dan hadisan shi ba su cika sharadin shi ba. Cikin su akwai hadisan da ya zo daga Abdullahi dan Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, saboda mun sani cewa Bukhari asahhu sahihi yake huddawa ba sahihi ba. Wannan hadisan na zama ka sahihi ne, amma bai kawo shi ba dan bai cika sharadin shi ba. Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, wannan addu'ar Annabi yake tsakanin sujada guda biyu. Abu Dawud ya huddo ta da Imam Tirmizi, amma shi yace wajburni badalin cewa afini. Ibn Majah ya huddo shi yace warfa'ani madadin wahdini, a wajen shi cewa Annabi alayhi salatu wasallam daddare yake haka, amma cikin sanadin shi akwai Abu Kamilul Abul Ala wanda Ibn Ma'in ya wasaka shi, Nasa'i yake cewa laysa bil qawi, cewa sai da daddare ne ma'ana. Wasu da ma dai ba bi ba cikin malamai sun yi sabani cikin cewa hadisin mausul ne ko kuma mursal ne. Maqdaru ya an rawaito wannan hadisin daga hadisin Buraida marfu'i da sanadi mai rauni. An rawaito daga Ali ibn Abi Talib hadisi mauqufi daga Miqdad ibn Ma'ad ya karib. Al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun huddo hadisi daga Huzaifa yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa tsakanin sujada guda biyu na cewa Rabbi ghafirli. Kenan wannan kadai Rabbi ghafirli. Al-Imam Ahmad ya so ayi ruko da hadisin da ke cikin zikirin da ke cikin hadisin Huzaifa, dan shi ne mafi inganci game da hadisin Ibn Abbas da ya gabata, dan shi mun ga har an soke shi. Yana cewa Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli salasu marratin aw ma sha'a, har so uku ko kuma yadda abinda mutun ya ga dama. Haka yake cikin Masail na Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Wa min ashabihi, daga cikin daliban Al-Imam Ahmad wanda ke cewa zai hada so biyar ka Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli, daga cikin su akwai wanda yake cewa zai hada so uku kamar yadda aka so na ruku'u da sujada. Ya dauki hadisin Huzaifa akan cewa yana maimaita haka, da saboda cikin shi yana cewa zaman shi tsakanin sujada, zama tsakanin sujada cikin hadisin Huzaifa yana daidai da ruku'u, yana daidai da zaman da aka yi cikin sujada. Kenan ku kaga in Rabbi ghafirli dai kawai za a hada, ba yayi ba a ce wannan zaman ya kai zaman tsakanin su wannan cikin sujada. An rawaito da yawa daga cikin malamai sun so a ci faɗa abin da ke cikin hadisin Ibn Abbas, daga cikinsu akwai Makahulu da Sufyanu Sauri da ɗaliban Al-Imamu Shafi'i sun so Allahumma ghafirli warhamni warzuqni wa'afini wajburni, da sabanin ruwaya ta daidai da ta zu. Ishaq yake cewa dukkan shi halak ne, duk wanda kai ko shi ko Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli su uku kin. Wa indahu, a cikin shi a wajen shi yake cewa cikin hadisin Abdullah dan Abbas bayyana maimaitawa kawai cewa yake Rabbi ghafirli. Wa hakama hadha zikr bayna wa hukuma hadha zikr bayna sajdatayn, ce hukuncin wannan zikirin tsakanin sujada guda biyu wajen mafi yawaicin daliban Ahmad ibn Hakam, hukuncin Ahmad ibn Hanbal shine tasbihi cikin ruku'u, cewa wajibi ne sallah tana baci in an bar shi, kuma ayi sujada in an bar shi da gangan, in an bar shi dan mantuwa. Kenan wannan su sun bashi kari ha matsayin wajibi suka dauke shi wannan zikirin na bayna sajdatayn. Bukhari bai kashi ba dan hadisin bai cika sharadin shi ba, ba dan bai yarda da hadisin ba. Har rawaito daga Ahmad yake cewa laysa bi wajib, ba wajibi bane, inji Ahmad. Harbu ibn Isma'il al-Kirmani babban dalibin al-Imam Ahmad, shi yasa an ce al-Imam al-Kirmani sai an bambance dalibin Ahmad wanda yake da dadde ne ba yau ba jiya ba, ko kuma na baya-baya al-Kirmani mai sharhin sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wancan dalibi ne na al-Imam Ahmad wanda a littafin aqida an muka gama wannan littafin, Allah ya sa mun ci gaba da shi, na dalibin al-Imam Ahmad zan misali tahi ne mai dadi sosai a cikin janibin tauhidi da aqida, Allah mushi rahama. To wannan ya lazumci Ahmad sosai, babban dalibin shi ne wanda yana na gaba-gaba. Harbu yake cewa mazhabu Ahmad annahu in qala jaza, yace mazhabin ahmar shine in ya fada ya halitta in bai fada ba shi ma yayi wal amru inda huwa si lamarin wajen ahmad mai sauki ne kuma maganar harbu mai karhi ce yana sabata zuwa ga ahmad ya jima wajen shi Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khallal yake cewa wannan shine mazhabin Al-Imam Ahmad kuma ita ce maganar jumhurin malamai cewa ba wajibi bane an hikaito daga Abi Hanifa cewa babu tsakanin sujada guda biyu babu zikiri wanda yake shar'antattu wannan za a dauke shi akan cewa hadisan nan ba su isa zuwa gare shi ba Al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala sai babu na gaba babu na 141 Al-Imam yake cewa babul la yaftarishu zira'ihi fi sujudi baban da ke bayanin cewa mutum ba zai shinhuda zira'in shi ba cikin sujada wa qala abu humayd yake cewa sajada annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada wa wada aidaihi kuma azza hannun shi gairu muftarishin ba tare da ya shinhuda su ba wala kabidu kuma ba tare da ya damke su ba hadisin wannan na abi humayd bukhari ya kawo shi zai zo a ciki anan kusa insha Allah shi yasa nan ya kawo shi a matsayin mu'allaq hadisi na 882 da 22 kai al-Imam yake cewa hadathana Muhammad ibn Bashar hadathana Muhammad ibn Ja'far hadathana Shu'ba yake cewa sami'tu Qatada naji Qatada daga Anas dan Malik yake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aitadilu fi sujudi ku daidaita a cikin sujada wala yabsutu ahadukum zira'ihim bisadal kalb kada dayan ku shinhuda zira'in shi shinhudawa ta kare kare shine idan ya zamana zira'in shi duka gaba daya a shinhude yake ga kasa ba haka yake ba to wannan hadisin cikin shi sanadin a cikin wannan sanadin akwai sarrahawa kirara da ji daga farkon hadisin zuwa Qatada daga Anas walaysa fihi tasrihun bi sama'i Qatada lahu min Anas amma babu ambata kirara cewa Qatada ya jiyo daga Anas Qatada mudallis ne kamar yadda aka sani anan gurin a cikin sanadin inda Qatada yake cewa sami'tu Qatada ba ta akai sami'tu ba Qatadan shi ba ta yi sami'tu Anas ba ba ta yi qala Anas ba ta yi an Anas mudallis ko in ya kawo ana yin saurarawa akan ta to shi yasa Tirmizi sai ya huddo hadisin daga hanya Abu Dawud da Yalisi daga Shu'ba daga Qatada yana cewa sami'tu Anasan naji Anas kenan nan sarraha bis sama a cikin sunan Tirmizi Qatada kirara ya bayyana cewa sami'tu kenan Bukhari dan ya kawo wannan ruwaya da Qatada bai ce ba sami'tu laf anhani da ana yayi to amma ya san akwai hanyar da Al-Imam Qatada ya bayyana cewa sami'tu Anas tana cikin sunan Tirmizi na dalibin shi mai huddo ta ba ya zabi wannan dan ita ta cika sharadin shi wacce wanda aka yi anhani da lafazin sami'tu bata cika sharadin shi ba wa kazalika kharrajahu an-nisa'i haka nisa'i ya huddo shi ta hanyar Khalid al-Wasidi daga Shu'ba sai ya inganta cewa hadisin mausul ne babu abin da ake tsoro a cikin hadisin akwai hani gami da mutun ya shinhuda zira'in shi a cikin sujada kuma hadisi da dama addakwai Muslim ya huddo hadisin Aisha da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an yaftarish ar-rajul zira'ihi iftirash as-sabu'i Annabi ya hana mutun ya shinhuda zira'in shi shinhudawa ta saki daga hadisin Barra yake cewa idza sajarta Annabi yana cewa idan kai sujada fada'a yadayka warfa amirfaqaika ka aza hannuwanka ka dage murafikinka kenan ka gane shi ma kirara yayi bayani Tirmizi ya huddo yake cewa da ya huddo hadisin nan sai yake cewa wal amalu ala haza inda ahlul ilmi yaktarun al i'tidal fi sujud aiki da wannan hadisan ake a wajen malamai cewa mutun ya zabi daidaito cikin sujada shi ya daidaita kuma ya kiyaye shinhuda zira'in shi an rawaito wannan daga Aliyu daga Ibn Abbas daga Ibn Umar abinda Tirmizi yake banta kenan cikin kutubus sita shi kuma taujihin maganganun malamai da mazahibin malamai a cikin karkashin mas'ala in ya kawo a cikin musnad daga Shu'ba Maula ibn Abbas yake cewa ja'a rajulun ila ibn Abbas fa qala wani mutum ya zo wajen Abbas sai yake cewa inna maulaka idza sajada lalle shugabanka idan ya yi sujada wa za'a ra'asahu yana aza kanshi wa zira'ihi da zira'in shi wa sadruhu bil ard kirjin shi duka ya aza ga kasa fa qala lahu ibn Abbas sai ibn Abbas yake cewa ma ya hamiluka ala ma tasna'u me yasa kake aikata haka yace at-tawadu kaskantar da kai kala sai yake cewa haka zarabatul kalb wannan durkuso ne na kare naga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujada ha ana ganin kyallin hamatashi kenan yake nuna cewa kai dan tawadu amma ka saba ma Annabi sai ka bari an rawaito wannan daga Abdullah dan Mas'ud cewa yana shinhuda zira'an shi al-Imam Ahmad daga ruwaya dan shi Abdullah yake cewa Abdullah dan Mas'ud yana tahiyya zuwa ga abubuwa guda uku ta dabiqi wanda mun yi bayani akan shi da shinhuda zira'i haka nan in sun kasance mutane guda uku ne ya shiliman ya shiga tsakiyar su wannan mas'aloli ne guda uku wanda Abdullahi dan Abbas an saba Ibnu dan Mas'ud an saba mushi sahabbai sun saba mushi ya saba masa sahabbai an rawaito daga Abdul daga Annabi alaihi salatu wasalam cewa yana budewa tsakanin eh abin nan kishi gaban shi in yayi sujada yace walam yablughu hazil asar mai yiwa Abdullahi dan Abbas wannan hadisan ba su kai gare shi ba saba musu bane an rawaito daga Ibnu Kaga Abdullahi dan Mas'ud yana daga cikin al-mukthirin min as-sahaba masu yawaita hadisai cikin sahabbai amma ga wasu hadisai wanda ba su kai mushi ba ana mushi uzurin cewa ba su kai mushi bane bai san da su ba to kuma ina ga wanda za a ce sa al-Imam Malik ko sa al-Imam Shafi'i ko sa al-Imam Ahmad ko sa al-Imam Abu Hanifa wanda bayan sahabbai atba'ut tabi'in ne dan an ce wani hadisi mai yiwa bai kai musu bane wanda shi ma malamai ne suka faɗa kamar yanzu irin wannan kun ga muna gani walam yablughu hazihi al-asar waye faɗi wannan magana yanzu mun isa mu ce Abdullahi dan Mas'ud Abbas ba hadisan nan bai su kai mushi bane dole sai ka ji daga bakin wani malami to haka su Malik masu Ahmad su Shafi in kace mai yiwa hadisin nan bai kai musu bane sai ka ji daga wani malami cikin magabata shurra to amma wanda bai san ka'ida ilimi sai ya ce Malik in za a ce hadisi bai san ba hadisin nan kai Malik sani ko kuma kai Abu Hanifa ko kai Imam Shafi mas'ala ta ilimi an kawo ta an dora ta tamana ta ilimi wanda bai karanci abun ba har abada ba a fahimta juna da shi har abada ba a fahimta bai fahimta mas'ala ta abin da ya shahi ka'idodi na fanni ka'idodi na ilimin hadisi ka'idodi na kaza duk wanda yace zai shigo yanzu masala an samu likitoci za su yi intervention za su yi hoshi kawo malam zirki ya je kai ba haka ake yi ba kai can kudere ta san gurin sun saurare shi mahaukaci za su dauke shi yayin shirman shi su dai aikin gaban su za su yi to haka malaman hadisi suke duk wani mai dimin shi ya dimin shi amma kai ka san bisa kan ka'idar da malamai suka aza kake tahiya bisa kan ka'ida kuma su masu Malik dan Anas su al-Imam Ahmad ibn Hanbal da sauransu dukkansu mazhabin su shine idza sahal hadisu fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta kawai shine mazhabi na magana ta ku buga ta gaban go in ji su an rawaito da sanadin shi daga Hakam ibn al-A'ar yake cewa akhbarani man ra'a aba zarrin musawwadan baina rabatahi ila mirfaqai ay tadlu fi sujud da yake cewa ku daidaita cikin sujada yana nihin a daidaita baya wannan kuma shine kasance zira'i shi ma kada a shinhuda shi ya kasance an samu budewa tsakanin gabbai Ahmad yake cewa a cikin riwaya Abi Qahada Abi Huma yake cewa la qabiduhuma annahu basada kafaihi wa lam yaqbiduhuma yana shinhuda tafufukan shi ba damke su yake ba dai a cikin magana ai mun ji ya ce alaka bi da huma ba tare da ya damke su ma'ana tafufukan cikin sujada da yace a shinhuda su haka ba damke su ake ba a dan shinhuda su haka ba damke ya ba a damke su haka an kai su sun kai kasa ai haka cikin sallah ɗan uwa babu abinda ake barin mutum yayi ta gaban kanshi babu abinda ake barin mutum yayi ta gaban kanshi komai an karantar da yadda ake yin shi babu na 142 babu manista wa ka'idan fi witr min salatihi babun dake bayanin manista wa ka'idan wanda ya daidaita a zamane fi witr min salatihi daga cikin witri na sallar shi summa na hada sannan ya zabura wace ce witri ta sallah raka'a ta daya za ka ta bi witri ce sai ka dan zamna sannan kuma sai ka tashi raka'a ta uku witri ce ta sallar kamar yin hudu kenan sai ka dan zamna sannan sai ka tashi kenan wannan me yake nihin mana shi tace jilsatul istiraha ga ta bukhari babu ya kulla akan ta kuma zai kawo mana hadisi ba hadisi na 823 al-imam yake ce hadathana muhammad ibn sabbah hadathana husaym akhbarana khalid an abi kilaba akhbarana malik ibn al-huwairis al-laisi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli cewa shi ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah fa kana idza kana fi witr min salatihi sai kasance idan ya kasance cikin witri ce ta sallar shi mara ta sallar shi daya uku lam yanhad hatta yastawi ka'idan ba zai zabura ba sai ya daidaita a zamne yayi dan zama karami bukhari ya huddo shi ta hanya ayub daga abi kilaba daga malik cikin hadisin shi annahu jalasa wa atamada alal ardi summa qama ya zamna ya jingina ga kasa sannan da daya tashi an rawaito wannan hadisin wanda ya rawaito shi Unais ibn Sawarul Jarami yake cewa naji babana yace na kasance tare a wajen Abi Kilaba sai wani mutum ya zo daga Bani Lais ana ce mishi Malik ibn al-Huwairis daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace ala urikum kaifa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba zan nuna muku ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah qulna bala muka ce eh abamu sai ce fa sallala na raka'ati nayi mana sallah raka'a biyu fa aujaza fihi ma sai takaita a cikin su qala abi baba na yake cewa fakhtalaftu ana wa abu kilaba muka saba da ni da abu kilaba qala ahaduna dayan mu yake cewa laziqa bil ard ya nutsu da kasa wa qala al akhar dai yake cewa tajafa ya nisanta da kasa wanda khallal yahudu shi kidda insha al ilal al imam ahmad yahudu daga hadisin malik ibn al huwairis cikin istiwa'i idan ya dago kanshi daga sujada ta biyu daga raka'a ta farko yace huwa sahihun isnaduhu sanadin shi mai kyau ne yace laysa li hadha al hadith isnadun sanin wannan hadisin bai da wani sanadi na biyu wannan nasantarwa ce ita ma kaida ce kulliya ahmad yabba mu wannan hadisin na jisat al istiraha sanadin nan daya daya gare shi duk inda ka ga wani mai rauni ne yani annahu lam yarwi a hadhihi al jilsat al istiraha fi ghairi hadha al hadith yana nihin babu wanda ya rawaito babu inda aka rawaito jilsat al istiraha banda cikin wannan hadisin wannan yana nuni akan cewa abinda aka rawaito cikin wannan zama na wani hadisin Malik ibn al-Huwairis ba mahfuzi bane shazi ne dan an rawaito shi cikin hadisin Abi Humayt da daliban shi cikin siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu a cikin sallar siffar sallar Abi Humayt ce wasu marawaita suna kawo jilsatul istiraha to wannan shi zuzi ne babu ita a cikin hadisin Malik ibn al-Huwairis kadai adda kwaita bayanin Ahmad ibn Hanbal da Ibn Majah suka huddo shi wasu suka ce wasu sun ambata cewa Abu Dawud da Tirmizi ya huddo shi amma suna nihin sun huddo asalin hadisin a cikin littattafan su babu jilsatul istiraha sunan Abu Dawud da sunan Tirmizi zahirin magana Allah ne masani yace kuskure ne daga cikin wasu marawaita suka karrara aljulusu bayna sajdatayn dan saboda kuskure wajen ambatan aljulusu bayna sajdatayn cikin hadisin Abi Humayd suka ambaci jilsatul istiraha wanda wannan wahami ne inji al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yace wa hadhihi al-jilsa wannan zaman tusamma jilsatul istiraha ita ake kira jilsatul istiraha wa aktsaru al-ahadith laysa fiha shay'un min dhikriha mafi yawaicin hadisai ba a ambaci ba wannan zaman haka al-Imam Ahmad ya faɗa da wasu sun to sai malamai suka yi sabani akan mustahabbancin ta shin mustahabbi ce ko kuwa wasu jama'a suka ce mustahabbi ce ita ce maganar Hammad ibn Zaid da Shafi'i cikin mafi shaharar maganganun shi da Ahmad cikin wata ruwaya haka Khallal ya ambata al-Hafiz Abubakar al-Khallal anna qawluhu istaqarra alaiha cewa magana Ahmad ta tabbata akan haka wa ikhtaraha al-Khallal shi ma Khallal ita ya zaba al-Khallal dalibin Ahmad ne mai tahin al-Ilal akasan shi da Ilalul Khallal wa sahibuhu Abubakar ibn Ja'far wa qala aktsaruna wasu diyawa suka ce hiya mustahiya ghair mustahabba ba mustahabbi bane wannan zama jisatul balil mustahab barde mustahabbun idza rafa'a rasu min sajdati saniya idan ya dago kanshi daga sujada ta biyu an yan hada qa'iman ya zabura kada sai yayi wannan zama haka Ahmad ya hikaito daga Umar da Aliyu da Ibn Mas'ud Ibn al-Munzir ya ambace shi cikin al-Awsat fi sunan wal ijma'i wal ikhtilaf daga Ibn Abbas da sanadin shi ya ambata daga Nu'man ibn Abi Ayyash yake cewa na riski ba dai ba bi ba daga sahabban Annabi alayhi salatu wassalam sun kasance in sun dago kansu daga sujada ta karshen raka'a da ta uku sai su tashi ba tare da sun zamana ba yana cikin musannab na Ibn Abi Shayba kaga kaucewa cewa ba ayin ta ba mustahabi bace ra'ayi ne na wasu cikin sahabbai wa ruwaya aidan an rawaito kuma daga Abi Raihana sahabun Annabi alayhi salatu wassalam ma'anar wannan daga ibnu Umar shi ma yana cikin al-Awsat wa kharrajahu harbul kirmani ya huddo su dukkan su yake cewa Tirmizi ya ce al-amalu ala hadha inda ahlil ilmi aiki a wajen wannan yake a wajen malamai wa mimman qala bi zalika kenan wannan yana cikin abinda muka yi taujihin wani mai bahasi mai kokari amma wanda ya san abinda yake yana iya daukan tawjihatul imam Tirmizi li aqwalul ulama min khilal kitabihi as-sunan tawjihin da al-imam Tirmizi yake ma maganganun da ya kai risalar doctor ya kai risalar doctora akan shi ya hi ma kai sai dai a rarraba shi kiba da yana da wannan tawjihat din na maganganun malamai da yawa in ya ce masalan wannan magana ce ta al-imam Malik da al-imam Shafi'i sai ka koma ummahatul kutub kin su Malik da su Shafi'i yaya abun haka yake dan zaka karana abin da yake nan da abin da ke cikin mazhabin wanda suka faɗi wannan Ubadah bin Nasir da Abu Zunad da Naqi da Sauri da Abu Hanifa da Shafi'i cikin wata magana shi da mashhuriyar magana a mazhabin shi al-Imam Ahmad da daliban shi masu yawa daga cikin daliban Hanbaliya da Shafi'iyya suka ce mustahab wanda suka ce mustahabba ce liman kabira wasa qul badunhu ga wanda ya girma jikin shi yayi nauyi li'annahu yashqu alayhi an-nuhud mu'tamidan ala rukubatay dan saboda zai yi wahala akan shi zabura ba tare da ya dogara a bisa abin nan kin shi ba a bisa guyoyin shi ba min ga rijilsa ba tare da ya zamana ba sa shi yasa akwai ruwaya da tazo take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba adama kabira bayan ya girma ne yake yin ta al-Imam Abu Ishaq al-Maruzi ya hikaito magana guda biyu daga Shafi'i akan sabanin hali ne ba akan sabanin magana ba wa hamalu hadisi Malik ibn al-Huwairis ala hadza misli zalik sun dauki cewa hadisin Malik ibn al-Huwairis da ya nasaba cewa Annabi yana haka akan cewa ya jikin shi ya girma ne dan ya aikata wannan abun ne wani lokaci lokacin da jikin shi yayi girma lokacin da wafad na Larabawa suke zo mishi a cikin ƙarshen rayuwar shi ne nan ana magana ne cewa wafad Abdul Qais shekarar kwara suka zo mishi a ƙarshen rayuwar shi ne wa yashadu li zalika abinda ke shaida ga wannan manya-manyan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su suka hi sanin rayuwar Annabi suka keɓanci rayuwar Annabi basu hikaito mana wannan jilsa ba a cikin sallata Annabi alaihi salatu wassalam sai shi Malik ibn al-Huwairis yake nuna cewa ba kullun ake yin ta ba yace fadalla ala annahum alimu anna zalika laysa min sunnati salati mutlaqan sai ya nuna cewa sun san cewa bayyana daga cikin sunnonin sallah mutlaqan kuma hakan ka koma waje wanda suka tayi akan cewa shar'antatta ce zaga su ma da suke zubo bayanan su da dalilin su wannan shi dan Hanbaliya ne Allah mashi rahama sun tahi akan cewa an shar'anta ta amma ga wanda ya tsuho jikin shi yayi nauyi Harbul Kirmani ya hikaito daga Ishaq ibn Rahuwiya ruwaya guda biyu daya su take cewa mustahabbi ne jilsatul istiraha ga kowa ruwaya ta biyu take cewa mustahabbi ce amma ga wanda ya tsuho yana kasa zabura daga zama an shar'anta mishi ya dan zamna yace umar lamai sai ba hazihi julus bil kulliya wanda basu so ba wannan zaman gabaki dai suka ce ba mustahabbi bane suka ce innahu min al-af'al al-mubaha allati tuf'alu fi salati lil-haja ilayha katarawuhu li karbin shadid kawai zama ne wanda annabi yayi shi ba dan yana cikin jinsin sallah ba zama ne wanda annabi yayi shi dan saboda hutawa a cikin sallah wa dafa'u mu'zi da kuma tunkude cutarwa yace wa zalika laysa bi masnun inna ma huwa mubah wannan mubahi ne kamar da aka hikaito Annabi cewa duk da ba cikin sallah bane cewa in yayi sallah rak'atan al-fajr yana dan kishin gidawa wannan ba shar'anta shi ba Annabi yake nihi kamar da malaman hadisi suka tahi shine kawai abu ne na al'ada hutawa ce yake yi amma wasu sun balaga sun wuce gona da iri su al-Imam Ibn Hazm az-Zahiri sun tayi akan cewa wajibi ne ma wannan kishin gidawa bayan mutun yayi rak'atan al-fajr kafin wannan yazo kuma da tawjihin maganganun shi a cikin al-muhalla bil asaq nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya dauki sarki ya mana gafara yana da kuma al-Imam Ibn Hazm kamar yadda Ibn al-Munzir yake da al-ijma wallahi shi bai wuce kamar wannan bai hikaito ijma'in malamai cikin kitabus salat kitabut tahara kitabuk zakat kitabu kaza to haka nan al-Imam wannan Ibn Hazm yana da al-ijma' maratibul ijma' shi ma wanda nashi ya kai wajen safa 300